kai kulalla ba men zana gaida mai zona ga mu bikin salla yan uwan mu Hausawa ga mu bikin salla yan uwan mu Hausawa aba mu happy salla ko mu ta da tarzoma banana man salla ai shine happy salla mutan Kaduna ai ba a bar mu a baya mutan Kaduna ai ba a bar mu a baya yaya sa wai bi wai kana ina
Abuja
ina dije bi kai muke jira
mezoba
a gaida bebe ji sannan na gaida
Musa
Sulaba Malli manaja ina gaishe sunan Mr. Jeffy ai ba za na manta ba
man salla yanzu garo
wallema
na tira gon salla yanzu garo
wallema
salla ta zo dan mu nuna murnamo salla ta zo dan mu nuna
murnamo
muna da kudin mu ba ruwan mu
da maula
mun zo da kudin mu ba ruwan mu
da maula
bana yawan salla za mu yi shi a
ma banin yau na hada kashi gashi zan yi gashi ci in kasa tashi in bar muku
kashi barka da salla yan uwan Hausawa barka da salla yan uwan Hausawa
exclusive from aboki music.com